addu'a ta biyu addu'ar ruku'i da ake yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli shi kuma wannan hadisin Aisha ne sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji tare da gode maka allahumma ighfirli ya allah kai mun gafara ya allah kai mun gafara jama'a wannan su ne addu'o'in da suka zo a cikin wato a sahih al-bukhari da sauran littattafai cewa ana yi a cikin ruku'i hafiz ibn hajar yayi bayani a cikin fathul bari cewa menene hikimar da a cikin ruku'i sai aka ce subhana rabbiyal azim a cikin sujjada kuma subhana rabbiyal a'la gani in a sujjada ne subhana rabbiyal a'la madaukaki sarki ya tabbata ga ubangiji madaukaki subhana rabbiyal azim shi kuma a cikin ruku'i to me yasa aka ce sarki ya tabbata ga ubangiji mai girma a cikin ainihin ruku'i a riwaya annabi yace fa amma ruku'i fa azimu fihi ar-rabb idan kun yi ruku'i ku ta girmama Allah yana daga cikin hikimar annabi cewa in kun yi ruku'i kana sunkuyawa ka ji a ranka cewa wawa ka sunkuyawa wani dan adam ka sunkuyawa Allah yo in ba Allah ba wai cancanta ai masa wannan a sunkuya a daga a tashi ai addu'a a kafa goci a ƙasa a daga ai tahiyya kuma a rike wata yatsa ana motsawa ai sallama ai zikiri in ba Allah ba za ai wannan ka rinka ji lokacin da kake sallah fa wa Allah kake ba amma matsalar shine kana yi ka tafi mandawari yau kana sabon titi ka sallaka kana Kaduna ka sallaka ka tafi Saudiya wata kila biza ka bata fito ba yau gashi nan dai duka sai shedan yazo ya kwashe man lada sallah malamai suka ce iya zurfin tunaninka na duniya iya ɗaya biladanka na sallah iya kuma zurfin tunaninka na lahira iya samun cikakken ladanka na sallah to sai mutum wani ma duniya yana sallah ma an bai ma san me yake saboda gafalar da muke ciki yanzu mutum zai iya da sallah wallahi yana yin assalamu alaikum tambaye shi raka'ar farko wacce sura ya karanta Allah ya manta saboda gafla shedan ya gafalar da mu gaba ɗaya mutum baya cikin nutsuwarsa kawai ta zama al'ada dai ana yin ta to shi yasa ba kowa ne yake yin sallah yake samun ladanta ba ana dai zuwa ana bubbugawa kai kokari kamar yadda mai alari ya faɗa ya ce idan ataita ila salah fa kafarri qalbaka an min ad-dunya ko ani dunya ma fiha in ka zo sallah ka karkade zuciyarka ka zama empty da duniya da abin da ke cikin ta ka fuskanci Allah kullum wannan yana daga cikin hikimar da yasa aka ce a ruku'i a girmama Allah tabaaraka wa ta'ala idan mutum yayi sujjada kaga yayi kasa ko yayi kasa to kana nuna cewa ya ubangiji ina tsaki kai ne kake sama kai ne madaukaki dan kai nayi wannan sujjada din kuma dan kai nake wannan ainihin addu'a din tabaaraka wa ta'ala